babu musamman babu karya ni'ima ce ta zama matar ka lalle biki yayi
biki abada sai da kwarya
biki yayi biki
koyo umma bikin sabaya
biki yayi biki
dan azada sai ku goya
biki yayi biki
ka goya ke dauke kaya
biki yayi biki
ka dan umiya de da kaya
biki yayi biki
ake burta kunya
biki yayi biki
kuma ake yi da hauya
biki yayi biki
auren kuma soya guda kuna lokaci wan amince da juna dukannun ku yau gaji kun daura aure
kuna lokaci
su man babu karya ma ci ta za amma matar ta lalle biki yayi biki
kun amince da juna dukannun ku yau ga shi kun daura aure
kuna lokaci
kusan man babu karya ma ci ta za amma matar ta lalle biki yayi biki
na ce ku amince da juna dukannun ku yau ga shi kun daura aure kuna lokaci kusan
biki yayi biki
ya usainu mujtama
biki yayi biki
Abokan ango
kira bubar kaga takama
abokan ango
shiga
balanan dakin kusa
abokan
da nura zara masu muradin kasa
abokan
abidini na ciki in sai mu manta kusa
abokan
wani dogon na gari dar an goye sa
abokan
inda na sanya uga ma ja kusa
abokan
mamiri na mune mahi na kusa
abokan
mu kai da murtala awwalin mai kasa
abokan
mar hakili wannan ma na kusa
abokan
tare dan sagir dai shine yasa
abokan
sagir abubakar ne zata na kusa
abokan ango
abokan ango
abokan ango
waye ita waye ita waye
kawaye
kulawar iyaye
kawaye
amaryar mu fatan tagwaye
kawaye
abun jinayen tunaye
kawaye
kukan yan kishare hawaye
kawaye
can kwarar ba alaye
kawaye
burin mu yaya a gure
kawaye
kawaye amarya kawaye
kawaye
ya badila tsuno atare
kawaye
nadiba tana cikin kawaye
kawaye
baby ina abu daure
kawaye
mun jadi yar sa'ani daure
kawaye
kawayen amarya kawaye
kawaye
kawayen amarya kawaye
kawaye
adikan nayan su ba wa tukar tabaye
kawaye
amarya amarya
kawaye
ima ci daure daure
kawaye
danya anzu an daura aure
kawaye
kun amince da juna dukannun ku yau ga shi kun daura aure
wani lokaci
su ban babu karya ima ci ta za amma matar ka lalle miki yayi miki
kun amince da juna dukannun ku yau ga shi kun daura aure
kuna lokaci
su ban